jabarul khair da annabi alaihi wasallam yake dora ka in ka samu karaya ya dora ka ka fitar ga cikin karayar zuciya dama an ce ita karaya akwai ta gaba sarkin dori ne yake dora ta akwai karayar dukiya Allah yake dora mutum akwai kuma karayar zuci wannan ita ce take da wayar magani to irin ta annabi alaihi wasallam yake magantawa masu ita in sun samu karaya hadirin mutum ya fadi yayi mun kasir to sai dora shi to a cikin sa akwai julaibihu shi ma a Madina haka yake kusan kowa a raine yake kallon sa ba wanda zai wata hudda da shi haka ake kallon sa balle har ka auratayya ba wanda zai bashi yassa ba wata ƴa da zata da ta aure julaibihu to julaibihu yana kallon kansa a wannan ya samu wata karaya ana zaune ran nan annabi alaihi salam sai kira wani sahabi sai ce wani ina neman auren ƴar ka wanci yana ji sai ce rasulana na aura maka sai ce ai ba ni zan aura ba julaibihu zan bawa sai ce to gaskiya na janye sai na shawarci mahaifiyarta saboda matsayin julaibihu a cikin al'umma sai ce sai na shawarci mutunta ta mahaifiyarta yana zuwa shi ma sai ce da mahaifiyar albishirinki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman auren wance sai ta ce mun bashi sai ya ce mata ba shi zai aura ba julaibihu zai ba sai ta ce ba zan bayar ba saboda a raine suke kallon su suna ganin yanayinsa bai isa ba ƴar kuma tana daki duk kunya irin ta wannan lokacin na ƴa mace ba ta sa baki aka aurenta da ta ji wannan kalma sai ta fito sai ta ce yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai nemi alfarma a gurin ku ku hana shi in dai ni ce na yarda dan ba za mu yi masa irin haka ba sai suka ce to in ku haka ne sai dai ki fada masa da bakinki sai ta ce mu tafi haka je gaban annabi alaihi salam ya ce rasulullahi abinda ka nema gurin mahaifata mahaifana ni ce mai auren na yarda da abinda kai to shi ne aka ba julaibihu ita kaga an janye masa wannan tawayar da yake ji to da aka yi wannan sai annabi alaihi salam ta addu'a babba da aka daura a wannan sai ce allahumma subbal khair alaihi ma sabba wala taj'al aishahuma kadda Allah yanda ake ruwa da bakin ƙwarya haka nake so kai musu na arziki kar ka bar rayuwarsu ta zama cikin wahala shikenan aka yi aure ana yin aure julaibihu ya samu sauki kwana uku sai Uhud ta taso yanzu yana cikin shahidan nan abun na'uda Uhud ya ce shahada amma ita wannan addu'a da annabi alaihi salam da ta yadda duk fadin Madina a wannan zamanin ba a samu mutum mai arziki wanda gidanta ake shiga ake fita dare da rana ana ce da wato mabukata ba hatta rasu matan nan ba arziki ne inda ka san ruwan sama haka yake zuwa haka samu to haka annabi alaihi salam ya musu ya cire masa wannan ya jabarin hadirin sa kuma ashe mata Allah ta kasance ya shahada wannan yana cikin rahama ta annabi sallallahu alaihi wasallama ga ita wannan al'umma to sai ladabi na 25 shine wanke hannu bayan an farka daga bacci idan mutum ya tashi daga bacci da asuba ba a so ya fara dadimar abu ko ka zo ka zuba ruwa a fuska fara sa ruwa ka wanke hannunka na dama da na hagu tukun kafin kai komai ko kama ruwa mutum kar ya fito da asuba ya tashi kurin ya tafi wani daki yabo wale ɗebi ruwa haka ya wanke gaban sa kana tashi fara wanke hannu domin in mutum yana tashi yana wannan duk abin da ya same shi shi ya tsaya ba a yi annabi alaihi salatu wassalam ya ce idan sai kaza a dukkan min nawmi fal yagsir yadahu qabla an yadkhila hafi wudu'ihi fa inna ahadukum la yadri ayna batir yadahu ya fara wanke hannun kafin ya shigar da shi cikin ruwan da zai alwala domin ɗayan ku bai san ina hannun sa ya kwana ba saboda haka wannan ita ce korawa ta annabi alaihi salamu in mutum ya tashi ga abin da ya kamata ya yi
maikin Allah ya kasance zan faro daga sama sai in tafi asan ya kasance Allah ya mai baiwa da gashi wanda wannan gashin na maikin Allah wani sa'in shi kadai yake yawa idan ya yi yawa sai ya kwanta dama sai ya kwanta hagu shi kadai yake raba kansa wani sa'in kuma sai ya baye shi kadai wani sa'in yana iya tsayawa kuma gaba ɗaya a tsaye gaba ɗaya sannan ma'aikin Allah ya kasance in gashin yayi yawa idan yana tafiya ko da a duki ne in kana tafiya ko ana iska idan ka tarar da wani abu yayi wa za ka tana kadawa to amma maikin Allah wannan gashin nasa ko iska ake idan ta dauki gashin ta kada shi to ba za ta barbaza shi ba sai dai ta dade shi a hankali ba tare da a barbaje ba sannan gashin ya kasance ba ya lolo bane sannan namijin gashi ne gashin sannan kuma ba mai karangiya bane kana ganin gashin yana shiki sannan akwai wani gashi daga nan a maikin Allah wanda ya kwanta wani kuma ya zo ya kwanta a tare da shi anan ya kwanta a tare da shi anan wani kuma ya kwanta a kan goshinsa wannan na goshin a yayin da maikin Allah ya yi kabbarar sallah wannan tasbihi yake sannan maikin Allah ya kasance yana da mayalwacin goshi sannan yana da mayalwacin kai wanda yake komai ka gani zaka iya bashi da dan karamin kai wanda za ka ga duk mutumin da yake dan karamin kai sosai za ka ga basirarsa tana raguwa to amma maikin Allah yana da mayalwacin kai sannan kuma maikin Allah ya kasance fuskarsa ake waye take mudawwaral wajhi sannan maikin Allah ya kasance shi kanshi jabinin nasa shine goshi ya kasance mayalwaci yanda idan yi sujjada ga Allah zai zama ya kwanta a ƙasa sosai sannan maikin Allah ya kasance yana da gira gazar gazar din gira wani lokacin girar ta kan haɗi in zamanin zafi ne saboda duk dan adam lokacin zafi gashin sa yana tofo da yawa in kuma zamanin sanyi ne sai ta kakkare sai ta rabe shine wasu malaman suka ce idan yayi fashi lahu irqun yadurruhul ghadabu idan yayi fashi sai ga wannan wata wannan ta tsaya a tsakankani to da sahabbai sun ga wannan maikin Allah yayi fashi sannan maikin Allah ya kasance yana da gazar gazar dan gashin idanu sannan kuma yana da kewayayyen idanu idan na ciki farin na ciki fari sadiq bakin na ciki baki sadiq shima sannan akwai wata tafiyar kiyashi a cikin tafiyar idan sannan ga idan mai baiwa ne idan in ya so maikin Allah sai ya ga kansa da kansa ba tare da ya duba mudubi ba idan maikin Allah ya so zai iya ganin fuskarsa ba sai ya duba mudubi ba idan maikin Allah yana son ganin bayansa ba ido bane zai gani ba tare da mudubi ba haka in ya tsaya sahun sallah sura kan sabai zai ce wa na gyara wa na daidaita wa na cire kaza da yake cikin zuciyarka maikin Allah yana gani sannan maikin Allah ya kasance yana da dogon hanci sannan a ƙarshen hancin akwai wani haske da Allah ya dora shine mai ashaba yake cewa lahu nurun ya aluhu Allah ya dora wani haske akai sannan maikin Allah ya kasance yana da kiwo yana da wani gado anan wanda yake wannan ita kanta shi kanshi hancin yayi lankwasa ta haka nan ma haka sannan maikin Allah yana da kundukukin sa wanda yake tas idan kaga fuskar manzon Allah wani mudubi sai kaga kanka da kanka in kana da wani abu da zaka cire sai ka cire saboda kyallin fuskar da Allah yayi mata kyallin fuskar da Allah yayi mata sai kaga kanka da kanka a jikin kundukukin maikin Allah sannan maikin Allah ya kasance yana da kewayayyen baki mayalwaci sannan kuma leban ƙasa ya dan dare na sama kadan sannan na ƙasan an shashi da dan jajajaja kadan sannan maikin Allah yana da yimanyar sauci ta yi gado gado har zuwa kan kirjinsa sannan maikin Allah ya kasance yana da haƙoransa karkarkar kamar kankara idan ka jira su a jerin su shi sa maikin Allah bai taba sakaci ba dan haƙuran ba a hada suke ba sun rabe da junansu sannan maikin Allah ya kasance fata da take cikin wuyansa lahu jididum yatin fi safahifid datin maikin Allah yana da dogon wuya wanda duk inda ka hango maikin Allah zaka hango shi a cikin sabbai shi zaka fara hangowa duk inda ka kai ido to nan idan kai zaka fara hango shi sannan yana da wani guru-guru a shi kan shi wuyan na maikin Allah gurun kuwa shine aka shashi kai ka ce azurfa ce a jiki sannan fatar wuyan maikin Allah da ta fuska ba ɗaya bace ta fuskar ta dan fiyin du ta dan fi haske kadan ita kuma ta wannan ta yi haske bau sosai da sosai wanda ta bambanta da juna